الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديعتا تبت الله تبارك وتعالى لدكم من جنيه mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 28 ga watan Zulhijja shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 12 ga watan 10 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata.
Wala idan hukuncin malamin da ke cikin masallacin juma'a yana wajibi cewa wayansu ba su girmama Allah, wayansu kuma ba su mana ba su yi ma Allah salati, kuma ba su girmama ma'aikata, kuma yana yin mutane wa'azi wannan a cikin ƙasa ana samun yin mene hukunci a kansu.
To, tambayar ka ta ce ban fahimta ba.
Kamar malami da ke nake da'awa nake cikin masallacin juma'a inda jama'a suke samu,
wannan malamin makaryacin malami ne, malamin da zai ce ga wasu jama'a daga cikin musulmi wai ba sa ma annabi salati, ba kowa yake nihi ba ahlus sunna. Kariya yake ahlus sunna wani jama'a a doron ƙasa sun fi kowa yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati. Abinda zai tabbatar da haka, ka halarci majalis kinsu kalima daya biyu kaji an ce sallallahu alaihi wasallam, su ko ka halarci majalis kin yan bid'a sai kaji an ce wali wane yayi muhulki, wane yayi muhulki, a wali wane yayi muhulki akwai sallallahu alaihi wasallam. Hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa wanda yafi kowa kusaci da mazauni da ni a ranar kiyama, manzon Allah ya ce wanda ya fi ku yawaita min salati. Al-Imamu Ahmad da magabata daga cikin malamai suka ce su ba su san da wannan hadisi ga jama'ar da zai gaskata face ahlus sunna wal jama'a, su ne ahlul hadis. Ma'abuta karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ɗauko littafin da yake da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da littafin su wanda yake da hikayoyi, za ka ga bambanci wanda yake mai nisan gaske, kamar yadda ke akwai tazara tsakankanin doron ƙasa da sauraron surayya, washattana ma baina surayya wasa. Za ka ga aƙalla a cikin littafin in ka samu hadis wannan salati ga manzon Allah 100,000 a nan su sai ka yi sa'a za ka samu 10. Don haka kasancewar maganar cewa wai ba sa ma annabi salati wannan ƙarya ce, kuma Allah zai yi hukunci tsakankanin mu da su a ranar kiyama. An gane ko? Dan haka kasancewar ba wanda ya fi kowa kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama face waɗanda suke yawaita masa salati, kuma ba wanda suke yawaita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati sama da mabiya sunnar shi, saboda ba dare ba rana maganganunsu maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne. in zama zai yi sai ya ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya hana irin zama kaza, idan abinci zai ci sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda yake cin abinci, kuma salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya karba salati sai salatin da ya fito daga bakin shi, domin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati al'amari ne wanda yake tawkifi. An gane ko me ake nihi da amrun tawkifi? Dole sai da dalili wanda ya tabbatar da haka. Allah ya umarce mu a cikin Alkur'ani cewa mu ma manzansa salati da sallama, inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ubangiji ta'ala ke cewa lalle Allah da mala'ikunsa wato suna ma annabi salati. Sai yace ya ayyuhalladhina amanu, ya ku waɗanda kuka gaskata ubangijinku, ubangijinku kuka gaskata manzanninsa, sallu alaihi ku yi masa salati, wa sallimu taslima kuma ku yi masa sallam. Anan Allah ya umarci mu cewa mu ma manzansa salati da sallama. Haka kawai zamu koma iya larabcin mu da wani abu mu ce haka zamu bai salati? Waɗanda suka fi kowa tacewa a wajen yaren larabci ba su kaɗi gabansu ba suka ƙirƙiri salati suka ce ga yanda zamu maka. Hadisi na cikin Sahihul Bukhari a majalisi daga cikin majalis na mutanen Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa wannan majalisi sai wani sahabi ya tashi ya ce ya Rasulullah, Allah ya umarce mu cewa mu yi maka salati da sallama, sallama dai mun san yanda muke maka domin ka karantar da mu, yaya zamu ma salati? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya kansa zuwa can jimawa, manzon Allah ya dago kai sai yake cewa qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid, allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid. Manzon Allah yace haka za ku musallaci, wanda nau'i daya ya kai kusan siga ta kusa bakwai waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda akwai bambancin lafazi wanda dukkan su sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda zaka same su a gaggauce ka koma littafin da ake kiran shi sifatu salatin nabi. A ƙarshen littafin zaka samu Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya zo da sigogin salatai waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga anan sun san salati ibada ne, ibada ko ba kirkira bane ba, dole biyayya ce, sai yanda aka ce kai za ka yi. Duk iya larabcin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan aya ta sauka kuma sun fahimci ma'anar ayar, amma sai suka tambaye shi suka ce yaya zamu ma salati? Yace ga yanda za ku. Kada wajen an ce ga salatin Abubakar wanda ya kirkira yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ga na Umar, ko ga na Usman, ko ga na Abubakar, wannan Ali, gaba ɗayan sahabbai sun wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su, abinda ya karantar da su sun wadatu da shi. Don haka duk wani salati da aka kirkira salati ne na bid'a mai dashi gefe, ka ɗau salatin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma in adalci zaka yi kama kanka adalci, in ka tafi kasuwa sayan wani abu cewa kake a bani original, a bani wanda yake kada na je na dawo, a bani gangariya, to gana ka gana manzon Allah wanne za mu dauka? Na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sanin hanya ta fi sauko. Kuma anan dan ka tabbatar da cewa da'awarsu da'awa ce ta kariya, saboda babu wani wanda suka dauka a cikin cewa makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da Sheikhul Islam da almajirinsa Ibn al-Qayyim. To Ibn al-Qayyim littafi na musamman ke gare shi akan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda littafin ana kiransa da suna Jilaul Afham fi fadlis salati was salami ala khairil anam. Tun daga littafin akalla ya fi safaha biyu, iya abinda littafin ya kunsa fadala ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ku kama na littafi daidai da safaha 100 wanda yake bayani akan fadala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine fa aka ce wai nabiyun makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. haka wani dan uwa yake gaya mu yake cewa wani lokaci suna zaune sai aka ce ayi addu'a sai yayi buda da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani a kusan sa yace to da ku yayi zada kuna ma manzon Allah salati kaje ba wai da kuna ma manzon Allah salati jahili da kiki bai san wasu wane ne suke ma manzon Allah salati to dan haka kasancewar wannan da awaci wadda take ta kariya kuma ba komai bai kai su zuwa wannan rana ce ta hutu suke fama su kare ta da tashin hannu ita ko ba ta karuwa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bullukun nitaqibun nuwashi inwa kamar yadda Hausawa suke fada gamji ne wanda sara da sassaka ba sa hana shi tugo kuma kamar yanda gunsurin dutse ne zai yi ta kaiwa dutse karo domin ya wargaza dutse zai rauna da kafansa bi kwantalu komai daga jikin dutse kamar yanda wani mawaki yake cewa kana fihi sakratin yawman yuflikaha falam yadirha wa auha karnahu alwajid yake cewa mai fada da gaskiya yace kana fihi sakratin yace kamar gunsurin dutse ne wanda ke kaiwa dutse wato karo da tunguzo da yuflikaha wai dan ya wargaza dutse yace falam yadirha wato bai cutar da dutse ba daidai da guntu bai bantara ba wa auha karna alhali kuma ya rauna da kafansa wato dan haka abu ne sananni yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati abu ne wanda Allah ya wajabta ma kowane mumini har zuwa kiyama dole ne mu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati domin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gaba ɗayan ta sababin ta shine turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ya nuna mana hanya wadda take mai kakka wanda Allah ya turo shi da ita wanda duk mai son ya ji daɗi a duniya sannan ya dace da aljanna a gobe kiyama hanya daya daya shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa zamu tashi sabon littafi nan sama qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabul qisas malam Allah ya ji kansa ke fada wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce hukuncen wato sakayya asali game da kalima wadda ta kunshi al-kaf wa swad aka samu kaf da swad a cikinta malamai suka ce ta dullo ala ta tabbuɗi shai wannan kalima tana nuni a bisa bibiyar wani abu kamar yadda Ibn Faris Allah ya ji kansa ke fada yana ɗaya daga cikin malaman lugha don haka larabawa suke fada cewa ittakasastu la athara bi ma'ana ai ta tabbatu ma'ana na bisawu kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa fartadda ala afarihi ma kasasa wa qalat li uktihi kusihi ma'ana bi bayan shi to dan haka malamai suka ce ita kalima ta al-qisas asalinta an ciro ta ne kenan domin an gane ko daga wannan kalima domin kasancewar shi wanda ya raunata dan uwansa ko ya gama da shi kenan za a aikata da shi kwatancin abin da ya aikata da dan uwansa idan kama musulmi rauni to za a biyo baya kai ma za a maka kwatancin raunin da ka masa idan ka kwata-kwata ka gama da shi to kai ma za a biyo baya dole za a sama da kai dan haka malamai suke cewa fal muqtas in aka ce shi mai neman sakayya ya tabi ujina ya tarjani fa ya akhudha mithlaha domin yakan bi bayan laifin mai laifi domin a aikata da shi kwatancin abin da ne a shar'ance idan aka ce al-qisas malamai suka ce ta tabbu uddami bil qawl wato shine bibiyar jini game da sakayya. In rauni kama mutum, kai ma a maka kwatankwacin raunin da ka masa. In kisan kai ne kai kisa wanda yake na ganganci, to kai ma jininka ya halatta. Asali game da wannan babi na sakayya, wato ayoyi na Al-Qur'ani su suka tabbatar da haka da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'i na malaman al'umma, haka nan kiyasi wato ya tabbatar da al-qisas. Dalili daga cikin Al-Qur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ubangiji ta'ala ke cewa, ya ku waɗanda kuka gasgata ubangijinku, kuka gasgata manzanninsa, kutiba alaikum liqisasu fil qatla, ku tabbata cewa an wajabta muku yin sakayya fil qatla game da duk waɗanda aka kashe. Ubangiji ta'ala sai ya ce al-hurru bil hurri, akan kashe ɗa a sababin ya kashe ɗa, wal 'abdu bil 'abdi, ana kashe bawa idan ya kashe bawa, wal unsa bil unsa, ana kashe mace in ta kashe ɗan uwarta mace. Amma ayar ba tana nihin cewa in namiji ya kashe mace ba za a kashe shi, ko kuma in mace ta kashe namiji ba za a kashe ta, an gane ku? Ko in bawa ya kashe ɗa ba za a kashe shi ba, a in ɗa ya kashe ɗa, sawa'an mace ce ko namiji ne, babba ne ko yaro karami ne, inda kisa ne na ganganci dole za a yi sakayya. Haka nan namiji in ya kashe mace kisasi za a yi, in mace ta kashe namiji kisasi za a yi, in bawa ya kashe ɗa kashe shi za a yi. Bayani zai zo, ɗa shi ne ba a kashewa a sanadiyar ya kashe bawa, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. To wannan aya ita ce asali game da wannan babi na sakayya. Sannan akwai aya ta biyu a cikin suratul Ma'ida, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Ubangiji ta'ala ya ce wa katabna alaihim fiha, mun wajabta musu fiha a cikin littafin da annabi Musa ya zo da shi, shine littafin at-taura. Annan nafsa bin nafs, lalle ita rai akan kashe ta a sababin kashe wata rai. Ubangiji ta'ala sai ya ce wal aina bil aini, akan kwankwale idaniyar mutum a sababin ya kwankwale idan dan uwansa. Wal anfa bil anfi, akan cire hancin mutum a sababin ya cire na dan uwansa. Wal uzuna bil uzuni, akan yanke kunnen mutum a sababin ya yanke kunnen dan uwansa. Wasinna bisinni, akan cire haƙorin mutum a musge shi a sanadiyar shi ma ya musge na dan uwansa. Ubangiji ta'ala sai ya ce wal juruha qisas, an gane ku? Raunuka Ubangiji ta'ala ya ce sakayya ne, in kama mutum rauni sai a diba gurgudan raunin da ka masa, in ya warke sannan kai ma a zo a yi maka kwatankwacin sa. A sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga hadisai sun wuce a lissafa a wannan babi. Sannan kuma malaman al'umma sun yi ijma'i a jimirce cewa kisasi abu ne wanda Allah ya shar'anta. In ka kashe rai kisa na ganganci a kashe ka, in rauni kama mutum kai ma a yi maka kwatankwacin raunin da ka masa. Sannan kiyasi ya tabbatar da haka, malamai suka ce domin a ƙarƙashin yin kisasi akwai al-musawatu bainal jani wal majni alayhi, akwai daidaita tsakankanin wanda ya yi laifi da wanda aka masa laifi, wanda ya ma dan uwansa rauni da shi wanda aka ma rauni, kenan yanda ka masa kai ma an maka. Wanda daman shi kuma addinin musulunci Allah ya shar'anta mana shi ne domin haɗa kan al'umma, mu zama tsuntsiya madaurin ki ɗaya. Hikima game da shar'anta kisasi abu ne wanda yake a bayyane, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya bayyana mana a waccan aya da muka karanta a farko wadda ke cikin suratul Baqara. ya ubangiji ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum alqisasu fil qatl alhurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dhalika takhfifu min rabbikum wa rahma faman itada ba'da dhalika falahu 'adhabun 'alim sai yace walakum fil qisasi haya ubangiji ta'ala yace kuna da rayuwa ta musamman wato game da sakayya an gane ku ma'ana game da wannan hukunci da Allah ya shar'anta mana cewa duk ran da tayi kisa na ganganci to ita ma jininta ya halatta ubangiji ta'ala yace muna da rayuwa a karkashin haka me yasa saboda mutum duk wanda yake da hankali yake da tunani yake da tsinkayen nesa ya tabbata cewa idan ya kashe rai kisa na ganganci shi ma kashe shi za a yi to dole zai tsawatu ya ja da baya ba zai taba jinin wani ba ba zai yi kokarin ya kashe wani me yasa saboda ya tabbata idan yayi kisa to shi ma ran shi ba za ta sha ba don haka malaman suka ce wannan nau'i ne wanda yake na balaga wanda ya kai matuka a wajen fasaha wanda shi kisa sakayya ainihin sa mutuwa ne to amma ubangiji ta'ala sai ya ce mai da shi cewa rayuwa ce wala kun fil kisasi hayatu ubangiji ta'ala ya ce kuna da rayuwa wato fil kisasi game da sakayya kaga shi lafazin alkisas shine sakayya in ka kashe a kashe ka to Allah sai ya ce muna da rayuwa ta musamman mai dorewa amma game da alkisas wato shine sakayya malamai suka ce wannan bi itibari ma sayi hulu ilai me yasa saboda shine kenan in ka san in kai kisa kai ma kashe ka za a yi to dole mutun zai tsawatu duk mai hankali zai ji da baya ya amintar da jinanin jama'a don haka zaka ga duk jama'ar da take kwatanta bin dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala zaka ga ta fi kowace al'umma aminci da zaman lafiya zaka ga ta fi amintuwa a kiyaye jinanan jama'a a kiyaye lafiyarsu a kiyaye mutuncinsu a kiyaye dukiyarsu don haka kuma duk jama'ar da zaka ga ta juya hannun agogo baya jama'ar da take gani wai ta waye ita ce wai jama'a wanda take wayayya su ne ɗan birni waɗanda suka maida littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunna ta manzonsa sallallahu alaihi wa sallama gefe suka yayin wasu wani kundi wanda da ke kai jahilai mahaukata waɗanda ba su san inda aka sa gaba suka zauna suka kirkira wasu masu da'awar cewa wai haƙƙin ɗan adam to za ka ga ta'addanci da kisan kai a cikinsu ya fi ko in uwa yawaita duk jama'ar da suka maida alqur'ani da sunna gefe suka ɗauko wani kundi da sunan cewa shi ne za a yi hukunci da shi a cikin jama'a to za ka ga rashin zaman lafiya da ta'addanci ya fi yawa a cikin wannan al'umma domin akwai rashin adalci a ƙarƙashin wannan duk wata shari'a kuma bayan alqur'ani da sunna sunanta zalunci alqur'ani da sunna shine tsantsar adalci an gane ku saboda ubangijin da ya shar'anta wannan shari'a ya fi mu tausaya ma kanmu yanda kake tausayin kanka to ubangiji ta'ala ya fi ka tausaya ma kanka su suna ganin haƙƙin dan adam ne wai an tausaya masa ne in yayi kisa ba za a kashe shi sai dai a kai shi kurkuku to wannan duka rashin fahimtar inda aka sa gaba ne ba wanda yake kiyaye haƙƙin dan adam ya fi tausaya ma dan adam sama da ubangijin da ya halicce shi don haka a ƙarƙashin abinda Allah ya shar'anta na cewa duk ran da ta yi kisa na ganganci ita ma a kashe ta wannan shine tausayi wanda wannan kisa da za a yi masa in ya kashe rai abu na farko wannan kisasi da aka yi ya wanke shi game da laifin kisa a ranar kiyama Allah ba zai bincike shi da laifin kisa an wanke shi game da wannan datti na zinubi maimakon in ba a yi kisasi ba menene makomar shi a gobe kiyama wuta, duk da cewa su waɗanda suka tsara waɗannan kullaye su dama ba su yi imani da alkiyama ba, su gaya kawai rayuwar duniya ce, babu wata rayuwa a wajensu in banda wannan rayuwa ta duniya. To don haka a abin da suka yi kaga kasancewar shi mai laifi ba su sakauta masa ba da abin da ya cancanta, wato na uku ba, sai a ce an sanya shi kaso, an ba shi shekara 10 ko an ba shi shekara 20 ko an ba shi shekara 15. Su da suka fi kowa hauka za ka ga wai mutum wai an ba shi wai kasan dan shekara 50 ko dan shekara 60, wai a ce an ba shi kasan shekara 100 ko a ce an ba shi shekara 150 ko an ba shi shekara 200. Dan tsabar hauka kuma in ya mutu an zo an binne shi, wai kabarin shi sai a je wai a sanya sarka, wai yana cikin kaso har yanzu, wai har yanzu yana cikin kaso. To anan abin da muke tambaya, shin masu laifi ɗan ta'adda, masu zubar da jinanan jama'a, kurkuku da ake kai su zauna shekara da shekaru, shin ya sa sun tsawatu game da kisan kai? Bani ma da yawa daga cikinsu in sun je kurkuku sai su ga cewa to ai gidan kasan ma ya fi waje daɗi. Za ka samu wanda ya yi kisa ya wuce a lissafa, in an kai shi ya gama kasan, in ya fito hallo sake kisan zai yi hallo ya koma. To amma yau inda za a kwatanta shari'a ta Ubangiji, wanda ya yi kisa kai, kisa na ganganci, shi ma a zubar da jinin shi, wanda yanda Allah ya tsara mana ya shar'anta mana, in rai za a yi kisasi, zawwa za a yi a fili a gaban jama'a, yanda ya yi kisan kai shi ma a zo a sare masa kansa, kowa yana gani. Ubangiji ta'ala ne ya ce wani ya shahada azabahuma fa'ifatun minal mu'minin, can mazinata Ubangiji ta'ala ya ce in za a jajjefe su, jama'a ta mu'minai su halarci wannan jifa da wannan kisa da za a musu, domin duk wanda ya gani da idansa yau ga wani ne ya yi kisan ganganci shi ma ga ya an zo an kashe shi, jama'a za su tsawatu. Idan ka je kasar Saudiya, in za a yi irin wannan kisasi da talabijin da komai duk cikin kasar gaba ɗaya ake watsawa, kuma in za a yi sai an sanar da jama'a su zo fili su gani ga wani ya yi kisan kai, kisa na ganganci shi ma za a yi masa. Don haka kafin ka ji an ce an kashe mutum kisa na ganganci a Saudiya, abu ne wanda yake mai wahala, abu ne wanda yake mai wahala. Ita kasar da take ga tafi kowa wayewa da ci gaba a duran kasa, wace kasa ce? Jandarman duniya kenan, wai ta Amerika tana ganin cewa tafi kowa wayewa a duran kasa. A tsohuwar kididdiga da aka yi, kamar yadda wato wani malami shine Ali Jarisha a cikin littafinsa mai suna Asali Ulgazuwil Fikri ya ce, a Amerika abinda ake samu na ta'addanci a kowace shekara akan samu ta'addanci 4,500,000. Daga cikin ta'addancin da ake, ya ce a cikin duk minti 29 wato akan yi kisan kai, a cikin minti 17 akan yi ma wato mata fyaɗe, a cikin minti 17, sannan a cikin dukkan minti 2 za a tsare mutum a karɓe masa dukiya, a cikin minti 17 kuma za a yi sata, sai an fasa wani gida ko shago an yi sata. Wannan a tsohon lissafi. Yanzu muna son ƴan uwa su yi bincike, a yanzu idan ka shiga yanar gizo za ka ga bakin wannan ihsaniyar da aka yi, a cikin duk a yanzu za ka samu duk a cikin minti ɗaya mai yiwuwa sai ka samu sai an yi kisan kai a Amerika, ko abin da yake sama da haka. To yanzu a nan misali, sanya mutum kurkuku wanda ya yi kisan kai ya yi maganin wannan kisa, ba yanda za a yi. Kaga kenan a nan a farko shi wanda ya yi laifin ya yi kisan kai, ba a sakauta masa da hukumar da ta cancanta a yi masa. Sannan shi wanda aka kashe shi ma ba a tausaya masa ba, ba a tausaya ma iyalinsa, ba a tausaya ma yayansa. An gane ku? Su kansu jama'ar da suke raye ba a tausaya musu ba. Me yasa? Saboda ba a amintar da jininsu daga hannun waɗannan wawaye, waɗanda kawai su ba sa jin daɗin rayuwa in ba a kurkuku ba. ba sa jin dadin rayuwa in ba a kurkuku ba. Wani ya zubi lahi ka dawo a shekarun da suka wuce a kasar nan, kafin ka ji an ce an yi kisan kai, abu ne wanda yake mai wahala. Amma da yake irin waɗannan abubuwa na kafafe waɗanda suke na yada ta'addanci a doron ƙasa, abubuwan da ake haska ma yara suna gani da sauransu, ya kai a yanzu kisan kai ya zamanto abu wanda yake ruwan dare ga duniya. Yanzu misali a nan garin, in ka ɗauka daga barar zawwa bana an kashe sama da rai 10,000 a waɗanda suke sananne, wanda kawai mutumin da yayi kisa a kai shi a tsare shi, in ma ya bada cin hanci zuwa wani lokaci a ce an masa sakin talala, ko zuwa wani lokaci a ce an fitar da shi gaba daya, wannan kuma ba zai hana shi ba game da wannan kisa. Don haka ganin cewa wai haƙƙin dan adam ne kuma tausaya masa ne, wannan kasancewar ba tausaya masa bane ba, munana masa ne kuma da rashin tausaya masa, saboda Allah da ya halicci bayansa ya fi kowa tausaya musu, kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisi ne muttafaqun alai, wato Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sabil, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya gabato da ribatattun bayi, fa idza imra'atun min as-sabi tas'a, manzon Allah yake wannan Umar yake cewa sai ga wata mata daga cikin bayin da aka ribatu tana kai kawo tayi nan tayi nan. Umar yace idza wajadat sabiyan fi sabi akhadathu, ko kuma idza wajadat sabiyan fi sabi akhadathu fa alzaqathu bi batniha fa arda'athu, idan ta ga yaro karami a cikin waɗannan ribatattun bayi kawai sai ta rungumi yaro, ba ɗanta bane ba, sai ta runguma shi da kirjinta sai ta kafa masa nono ta bashi ya sha, saboda tsabar tausayi da Allah ya sanya a cikin zuciyarta. In dai ta ga jinjiri kawai sai ta yi gaugawa ta dauke shi sai ta rungume shi sai ta kafa masa nono ya sha. Umar yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga wannan mata tana kai kawo akan wannan al'amari, manzon Allah sai ya ce da sahabbansa, a turauna hadhihi almar'ata barihatan waladaha fil nar, manzon Allah ya ce yanzu kuna zaton wannan mata dan da ta haifa da cikinta za ta iya daukar shi ta jefa shi cikin wuta? Kuluna la wallahi, muka ce ya rasulullahi rantsuwa muke da ubangiji ba yanda za a yi wannan mata a irin tausayin da Allah ya kimsa a cikin zuciyarta ta dauki dan da ta jefa cikin wuta, ga ya fa ƴaƴan da ba nata ba da zaran ta ga yaro kawai sai ta dauke shi ta rungume shi ta kafa masa nono ya sha. Manzon Allah sai ya ce to abinda nake so ku sani, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha, ku san da cewa Allah da ya halicce ku ya fi tausaya ma bayan shi sama da yanda wannan mata ke tausaya matanta. Kaga ashe bin doka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine tsantsar tausayi kuma shine tsantsar adalci. Shi wanda aka yi ta'addanci akan shi an tausaya masa, shi wanda aka maki san kai menene tausaya masa domin an fitar masa da haƙƙin shi, yanda aka kashe shi kisa na ganganci, wanda ya kashe shi shi ma an kashe shi, kuma iyalin shi wannan mamaci su ma an tausaya musu. Me yasa? Saboda yanda wannan ya kashe musu dan uwa to shi ma an kashe shi, kuma sannan sauran jama'a su ma an tausaya musu. Me yasa? Saboda an amintar da jinanansu, kenan ɗan ta'adda za su kankanta a cikin jama'a, domin duk lokacin da kai sanin in kai kisa na ganganci kai ma kashe ka za ka yi, dole za ka tsawatu ka daina. To dan haka tsantsar adalci na cikin shari'atu Ubangiji subhanahu wa ta'ala, inda masu kisan kai za a yi ɗaya biyu zuwa uku, to za ka ga jinanan jama'a ya amutu. Za ka ga kafin a samu kisa wanda yake na ganganci sai an sha wahala. Al-hadithu thamin wa thalathuna ba'da thalathmi'a عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة wato Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yahillu da mumri'in muslim manzon Allah yace jinin mutum musulmi baya halatta ya shahadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah musulmin da ke shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face ubangijin da ya halicci halittu wa anni rasulullah kuma ya tabbatar da cewa ni manzo ne na ubangiji subhanahu wata'ala manzo Allah yace jinin sa baya halatta illa bi ihda salat manzo Allah yace sai da ɗayan wato al'amurra guda uku sai idan an samu ɗaya daga cikin al'amurra guda uku sannan jinin sa yake halatta duk musulmin da ya furta kalima ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan ya tsara jinin sa ya tsara dukiyar sa sai da haƙƙi na musulunci shine anan manzon Allah yace sai da ɗaya daga cikin al'amurra guda uku kamar yanda can manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa hadisin na cikin sahihai manzon Allah yake cewa umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala allah ta'ala shine anan manzon Allah yace la yahillu da mumri'in muslim jinin mutum musulmi manzon Allah yace baya halatta ta ina ake gane musulmi shine mutumin da ya furta kalima ta la ilaha illallah domin musuluncin musulmi baya tabbata sai yayi furci da kalima ta la ilaha illallah koda ka yarda da kalima ta la ilaha illallah ka yarda da manzanni ka yarda da addinin da suka zo da shi in dai baka yi furci da kalima ta la ilaha illallah to baka karba sunan musulmi dole ne mutum sai yayi furci da ita domin sababin abinda ya kai mushrikai wuta a ranar kiyama kamar yanda can Allah yake faɗa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun ubangiji ta'ala yace domin sun kasance a rayuwarsu ta duniya idan an ce da su ku ce la ilaha illallah yastakbiruna girman kai suke azza Allah idan yace musu qulu la ilaha illallah sai su ce aja'ala al-alihata ilahan wahida aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujja yanzu duka allolin mu sai a watsar da su kawai ya maida mana cewa abun bauta daya daya ne shine Allah da ya halicci halittu suka ce kai lalle wannan abun da yake fada abu ne wanda yake ya kai matuka a wajen mamaki yaya za a ce kuma kan mu watsar da su mu dukufa akan bautan Allah daya daya to dan haka duk mutumin da ya furta kalima ta la ilaha illallah farko ya tsara jininsa baya halatta a zubar da shi ya tsara dukiyarsa ya tsara mutuncinsa sai da haƙƙi wanda yake na musulunci Allah ne ku kuma a matsayinka na musulmi zaka wadatu da wannan kalima da ya bayyana akan harshensa sanin abin da yake cikin zuciyarsa wannan sai kamar yadda ga ubangiji subhanahu wataala kamar yanda Usama Allah ya kara masa yadda sun fita fagen daga ya kawo dauki akan wani daga cikin kafirai sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Usama sai ya daga takobi sai ya sare shi aka zo aka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci manzon Allah yake cewa a katal tahu ba da an kala la ilaha illallah yace yanzu Usama kashe shi kai bayan ya ce la ilaha illallah yace ya rasulullahi tsoran makami ne yaji ya ga na daga makami yace la ilaha illallah manzo Allah yace masa a shagabta sadrahu hatta ta'rifa zalika aw kama qala manzo Allah yace ka tsaga zuciyar shi ne kaga cewa tsoron makami yasa ya faɗi la ilaha illallah manzo Allah yace yaya zaka yi da jinin shi a ranar kiyama Usama Allah ya kara masa yadda cewa wallahi sai da nayi buri ina ma a ce ban musulunta ba sai bayan wannan lokaci saboda yanda ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baci dan haka abu ne wajibi akan mu iya abinda zamu yi hukunci da shi zahiri duk wanda ya furta kalima ta la ilaha illallah to zamu dauke shi a matsayin cewa musulmi ne sanin abinda yake cikin zuciyar shi sai mu maida zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala La ilaha illallah shi da ya furta in har zuciyarsa ce za ta amfane shi a nan duniya ta amfane shi a gobe kiyama in kwa ya fada ne da harshensa dan ya tsara jininsa da dukiyarsa to a nan duniya ya tsara jinin shi da dukiyar shi amma la ilaha illallah shi ba za ta amfane shi a ranar kiyama sunan shi munafiki to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yahillu da mu'min muslim jinin mutum musulmi kaga anan manzon Allah ya kayyade mana bil islam shayi la yahillu da mumri'in muslim jinin mutum musulmi sawa annamiji ko mace yaro ko babba manzon Allah yace la yana yake cewa la yahillu baya halatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni muhammad wa anni rasulullah musulmin da ke tabbatar da cewa babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu kuma ya tabbatar da cewa ni manzo ne na Ubangiji subhanahu wataala manzo Allah yace illa bi ihda salati sai da ɗayan wato al'amura guda uku kenan sai an samu ɗaya daga cikin abubuwa guda uku farko manzo Allah sai yace as-sayyibu zani wato mai aure wanda yake mazinaci lafazin as-sayyib shine ai al-muhsan wanda aka katangance shi shine mutumin da yayi aure wanda yake ingantacce lafazin as-sayyib wannan ismul jins ne ya hada namiji kuma ya hada mace duk wanda ya taba yin aure ingantacce sawa'an namiji ne ko mace ce ce to bayan wannan aure idan yayi zina to wannan jinin sa ya halatta a jajjefe shi har ya mutu kamar yanda bayani zai zo abu na biyu manzon Allah sai ya ce wan nafsu bin nafsi manzon Allah ya ce rai akan kashe ta ma'ana jinin ta na halatta bin nafsi a sababin wato kisan kai duk wanda yake kisan kai kisa wanda yake na ganganci to manzon Allah ya ce shi ma jinin sa ya halatta kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsu bin nafsi mun wajabta musu mun shar'anta musu cewa rai akan kashe ta a sababin kisan kai to amma kisan da ake nihi a nan shine kisa wanda yake na ganganci domin shi kisa kala uku ne akwai qatlul amd kisa wanda yake na ganganci sannan akwai shibhul amd wanda yayi kama da ganganci amma ba ganganci bane sannan akwai kuma qatlul khafa kisa wanda yake na kuskure farko kisa na ganganci shine mutum ya dauko abinda an tabbata wannan abinda ya dauko na makami yakan kashe mutum kuma ya nufaci rai wanda Allah ya kiyaye jininta ma'ana ya kashe dan uwansa musulmi to wannan kisa ne wanda yake da ganganci duk mutumin da ya dauko sanda an tabbata sanda tana kashe mutum babbar sanda ya nufaci mutum ya kashe to wannan shi ma jinin shi ya halatta kisa ne na ganganci haka wanda ya dauko wuka da abin da yake kama da haka ko mutumin da ya dauko igiya ko wani kabul ya makure mutum ko ya makure makogoran shi har ya mutu domin an tabbata duk wanda aka rike makogoran sa jin lumfashi zai tsaya in lumfashi ya tsaya ko abin da zai biyo baya ita ce mutuwa to wannan kisa ne wanda yake na ganganci kenan mutum ya nufaci dan adam wanda yake Allah ya kiyaye jininsa kenan mutum ya dauko abinda akan rinjaye na zato yakan yi kisa duk abinda an tabbata akan rinjaye na zato makami kaza yakan kashe mutum to idan mutum yayi kisa to wannan kisa ne wanda yake na ganganci shi ma jininsa ya halatta kisa wanda yayi kama da ganganci nau'i na biyu shine mutum da zai dauki abinda galibi bai isa ya kashe mutum sai a yi katari wannan abu ya kashe mutum. Kamar misali gulala, galibi gulala ba ta cika kashe mutum ba, ka dauko gulala kana ba mutum kashi har ya mutu. To wannan kisa ne wanda yake yayi kama da ganganci amma ba ganganci bane. Ko ka dauko ɗan karamar sanda wanda akan rinjayen zato an tabbata sanda kaza ba sai isa ta kashe mutum ba, ka bugi mutum. To wannan kisa ne wanda yake yayi kama da ganganci. Allah ya kaddara kwanukansa sun zo ƙarshe, kenan ka bige shi da wannan ɗan sanda sai ya mutu. An gane ku? Kamar yanzu misali takalmi, ai takalmi ba a sa abu ne wanda yake a al'adance a rinjayen zato takalmi ba zai kashe mutum, ka bige mutum da takalmi sai ya mutu. Kaga wannan kisa ne wanda yayi kama da ganganci amma ba ganganci bane. To shi kuma kisa wanda yake nau'i na uku, kisa wanda yake na kuskure, shi ne kasancewar mutum ya aikata wani aiki da zai iya kashe mutum alhali shi bai yi nihin kisan kai ba. Misali tsuntsu ne ka gani sai ka ɗauki dutse sai ka jefe shi, baka same shi ba sai ka samu wani, sai Allah ya masa rasuwa. Wannan kisa ne wanda yake na kuskure. Ko kuma ana fagen daga ana fafatawa sai ka kashe musulmi kai kuma kana zaton cewa kafiri ne, wannan kisa ne wanda yake da kuskure. An gane ko? Kenan ka aikata wani aiki kai baka nihin kisa, sai Allah ya kaddara cewa wannan abin da ka aikata ya sababa kisan kai. Kenan wannan shine kisa wanda yake da kuskure, wanda bayani zai zo zamu ga kowane daya daga cikin su menene hukunci, menene yake kansa. To shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wal nafsu bin nafs, rai in ta kashe rai manzo Allah yace ita ma dole a kashe ta. Na uku sai manzo Allah yace wattariku li dinihi mufariku lil jama'a, wato shine mutumin da ya bar addinin sa. Wani addini ake nihi? Addinin musulunci. Dan kana yahudanci ka koma kiristanci wannan bai shahe mu ba, ko kana kiristanci ka koma yahudanci wannan duka bai shahe mu ba, amma kana matsayin musulmi ka juya hannun agogo baya ka koma wani addini, to in ana zartar da doka ta Ubangiji to baya halatta a barka jininka ya halatta in dai baka dawo ka musulunta ba, shine ake kiran shi al-murtad. An gane ko? Domin babu addinin da zai karɓa sunan addini a wajen Allah face musulunci. Duk wani addini ko ma bayan musulunci shirme ne da hayaniya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce mana inna addina inda Allahi al-islam, lalle addini a wajen Allah al-islamu shine musulunci. Duk wanda ya ce akwai wani addini wanda zai amfani ne shi a gobe kiyama ko ma bayan musulunci, to wannan ya karyata al-Qur'ani. Saboda babu addinin da Allah ya yarda da shi a matsayin a kusance shi da wannan addini, ya amfani ne shi a nan duniya, ya amfani ne shi a gobe kiyama, illa addinin musulunci. Shi kadai ne Allah ya yarda da shi a matsayin addini. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ubangiji ta'ala yace al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addinin ku, wa atmamtu ni'mati alaykum, kuma na cika ni'imata akan ku, wa raditu lakum al-islam dinan. Ubangiji ta'ala yace na yardan muku da musulunci a matsayin addini, shi kadai ne addinin da Allah ya yarda da shi. An gane ko? Don haka duk wanda ya samu Allah a ranar kiyama da wani addini wanda yake ba musulunci ba, to wannan sunan shi tafaffe makoman shi ita ce wuta. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, duk wanda ya nemi wani addini kuma bayan musulunci Ubangiji ta'ala yace falan yuqbala minhu, ba za a karɓa masa wannan addini ba, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, a ranar kiyama yana daga cikin tafaffi wanda makomar su ita ce wuta. Don haka duk wanda yace akwai wani addini wanda zai karɓa sunan addini kuma bayan musulunci, to wannan ya karyata al-Qur'ani. Don haka aqidar mu a matsayin mu na musulmi, babu wani addini da zai karɓa sunan addini face addini ɗaya ɗaya shine musulunci. An gane ku? amma wai har littafi akai Allah diya addini uku wal iyazu billahi littafin da suka masa suna zaman lafiya yafi zama din sarki zaman lafiya yafi zama din sarki wanda aka watsa shi a cikin kasar mu akan karantar da yara zaman lafiya yafi zama din sarki sunan littafin babi ke akwai a cikin shi wai Allah diya addini uku musulunci yahudanci nasaranci wal iyazu billahi to shine anan yace wa tariqu li dinihi al mufariqu lil jamaa wato da mutumin da ya bar addininsa al mufariqu lil jamaa ya rabu da jamaa wace jamaa ake nufi jamaa ta musulmi dan babu wata jamaa face jamaa ta musulmi duk wata jamaa ba jamaa bace tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta an gane koda sun tattaru to zukatansu daban-daban ne kowa fama yake ya dau lumfashin dan uwansa ka dauki waɗannan kasashe waɗanda suke na duniya na kafirai kowace kasa fama take ta dau lumfashin ɗan uwarta ta kulla mata wani makirci amma sai su zo kaga cewa kamar kansu a haɗe yake amma zukatansu a bambance suke haka Allah ya faɗa tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta musulmi su ne jama'a in dai musuluncin ake to zuka abin da yake a bayyana a zukatansu ma haka ne dan haka anan ne yace al-mufariqu lil jama'a shine wanda ya rabu da jama'a ta musulmi a takance a gargashin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana nuna mana hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala akan amintar da rayukan jama'a da wanzar da su su ci gaba da rayuwa dan haka Allah ya shar'anta wato kisasi ba dan komai ba dan kiyaye jinanan jama'a dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa bayan hada bautar Allah da wani babu wani laifi mafi girma daga cikin dukkan laifuka sama da kisan kai kisan kai yafi komai bayan shirka babu wani laifi sama da kisan kai yafi zina yafi shan giya yafi komai da kasari ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa ijtani busaba almubiqat manzon Allah yace ku nisanci abubuwa bakwai masu halakar da jama'a a gobe kiyama farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace ashirka billahi ma'ana hada bautar Allah da wani ku nisanci hada bautar Allah da wani shine babban laifi laifin da yafi kowane laifi na biyu manzon Allah sai ya ce wa qatlan nafsi allati haramallahu illa bil haqq ku nisanci kisan kai wanda Allah ya hana a kashe sai dai idan ta cancanci kisa haka can cikin suratul furqan ubangiji ta'ala yake cewa wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar sai ya ce wala yaqtuluna an-nafs allati haramallahu illa bil haqq wala yaznun muminai su ne waɗanda ba sa bauta ma wani abun bauta na daban tare da ubangijinsu ma'ana Allah shi kadai suke kadaitawa a cikin ibada sannan sai ya ce wala yaqtuluna an-nafs allati haramallahu illa bil haqq ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe sai idan ta cancanci kisa
kaga
wato shine ubangiji ta'ala sai ce wala yaqtuluna an-nafs allati haramallahu illa bil haqq ba sa kashe ran da Allah ya hana a kashe sai idan ta cancanci kisa kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jinin mutum musulmi baya halatta sai da ɗayan al'amura guda uku kisan kai ko kuma wanda ya taba yin aure ingantacce a same shi yayi zina ko kuma mutumin da ya bar addinin musulunci ma'ana ya yarda to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana kenan wannan sune ɗaya daga cikin al'amura guda uku me yasa saboda shi na farkon ma'ana ne aure wanda yayi zina wannan bayan Allah ya masa baiwa cewa ya taba yin aure ya katangance kansa ma'ana ya kare gabansa a same shi kuma yayi zina to wannan yayi hutunci game da ni'ima ta Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka jinin sa ya cancanta a zubar da shi shi kuma wanda yayi kisa na ganganci wannan zalunci ne, ketare iyaka ne, ranka hin nashi tai. Dan haka duk wanda yayi kisa, kisa wanda yake na ganganci, to shi ma wannan jinin sa ya halatta. Na uku kenan shine wanda ya nemi wani tafarki ba na mu'minai ba, ma'ana yayi rinta ya bar addinin musulunci, to shi ma wannan ya zama datti, ya zama kazamta a cikin jama'a. In dai ba dawowa zai ya jaddada musuluncin sa, to babu alkhairi game da a bar shi ya ci gaba da rayuwa a cikin jama'a. Me yasa? Saboda ya zama guba. Wannan shi kuwa Allah ya shar'anta kashe waɗannan guda ukun, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, saboda wasu hikimomi guda uku. Yanzu misali wanda ya ridda, me yasa Allah yasa ya shar'anta cewa a kashe shi? Saboda a kiyaye addini. In a ce mutum ya yi ridda, a kyale shi ya ci gaba da rayuwa, to wannan zai sunnanta ma jama'a wannan hanya mummuna, gobe ma wani riddar zai yi. To amma dan a kiyaye addini, addinin musulunci, sai aka shar'anta duk wanda ya dandani zaki na imani, idan ya yi ridda to baya halatta a bar shi ya ci gaba da zama a rayuwa a cikin jama'a. Ya zama datti, ya zama guba, dole a kawar da shi, in dai ba dawowa ba ya sake musulunta. Dan a kiyaye gangan jikin jama'a, a kiyaye jininsu, a amintar da rayukansu, Allah ya shar'anta sakayya duk wanda ya yi kisan ganganci shi ma a kashe shi. An gane ku? Rashin kashe wanda ya yi kisa wanda yake na ganganci, to wannan shi ne yake zubar da jina da jama'a. Kowa sai ya yi kisa na ganganci, ya san kurkuku za a sa shi zuwa wasu shekaru, fitowa za a yi da shi ya ci gaba da rayuwa. Inda jama'a sun san in sun yi kisa na ganganci su ma kashe shi za a yi, to za ka gani kisa ya kankanta a cikin jama'a. Kenan dan a kiyaye rayukan jama'a, Allah ya shar'anta kisasu. Sannan kasancewar shi mazinaci da aka shar'anta cewa duk wanda ya taba aure, idan ya yi zina ya cancanci a jajjefe shi har ya mutu, ba don komai ba, don a kiyaye mutuncin jama'a. Don a kiyaye mutuncin jama'a, domin duk wadda ka yi zina da ita, kaga ka daudada mutuncinta, ka daudada mutuncin 'ya'yanta, ka daudada mutuncin mahaifanta, kai ka daudada mutuncin mijinta, ka daudada dukkan abin da yake wani. To don kiyaye mutunci, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta haddi wanda yake na zina. In mai aure ne, domin mai aure ya san kame kai. Kenan don haka duk wanda ya taɓa yin aure, namiji ko mace, aure wanda yake ingantacce, idan aka same shi ya yi zina, aka tabbatar da shaida ta zina, aka samu shaidu hudu, to wannan jininsa ya halatta, jajjefe shi za a yi har ya mutu. Don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana, ashe zubar da jinin musulmi, namiji ko mace, yaro ko babba, wannan haramun ne, domin manzon Allah ya ce la yuhillu da mu'ridin muslim. Abu na biyu, wannan hadisi yana nuna mana bawa baya zama mumini ya zama musulmi sai ya yi furuci da kalima ta shahada. Abu na uku, wannan yana nuna mana jina na musulmi jini ne wanda yake kiyayayye, sai dai abinda shari'a ta tuge kenan, banda ne kaza, banda ne kaza, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuge mana uku, manzon Allah ya ce waɗannan su jininsu ya halatta. Sannan kuma wannan yana nuna mana mazinaci wanda ya taɓa yin aure kenan, menene haddinsa, namiji ko mace, wannan a jajjefe shi har ya mutu, kamar yadda za mu iske. Sannan wannan hadisi yana nuna mana kisa wanda yake na ganganci, to wannan ya zama wajibi a yi sakayya, duk wanda ya yi kisa na ganganci wannan dole a zubar da jininsa. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana duk wanda ya yi ridda, sawa'an namiji ko mace, shi ma jininsa ya halatta. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana ba yanda za a yi jama'a ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya, a tsara dukiyarsu, a tsara jinanansu, a tsara mutuncinsu, dole sai da bin doka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin duk abinda Allah ya shar'anta akwai hikima. Matukar za a bi dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Matukar za a bi jirema dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to ba maganar kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin jama'a. Jinin jama'a ba zai tsaru ba, dukiyarsu ba za ta tsaru ba, mutuncinsu ba zai tsaru ba. Doka ta Allah ita ke tsare kowa, ita ke tsare komai. sannan kuma wannan yana nuna mana a musulunci ba maganar abinda suke da'awa suke tallatawa a yau wanda suke kiran shi da hurriyatul fikr ko kuma hurriyatul ta'bir, wato wai yancin tufa albarkacin baki, kowa yana da yancin da zai faɗi abin da yake dama. Dan haka aka samu waɗannan suke miyagun maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wai suna da yancin da za su yi magana, shine hurriyatul ta'bir. Allah ko a ce hurriyatul fikr, wato yanci na tunani, zaka iya tunani abinda tunaninka ya baka ka fito ka faɗa, kuma ba laifi bane ba, wai doka ta duniya ta baka yanci. To a shari'a ta musulunci ba maganar hurriyatul ta'bir na ka faɗa abinda kaga dama, duk abinda zaka faɗa dole ka tsaya ka auna sai in ya dace ma shari'a zaka faɗa. Duk lokacin da ka faɗa abinda bai dace ma shari'a, to abinda yake na doka ta Ubangiji, abinda ya cancanta shine za a garkan maka. Dan haka yanzu waɗanda suka yi fatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi zanen shi, suka yi abinda suka ga dama, wai a tsarin doka ta duniya hau ba laifi ba suka yi, saboda wai suna da yancin su yi haka, su tsangwami addinin duk wanda suka ga dama. Kuma haka ake da'awa, ake yadawa a cikin jama'a, wai kowa yana da yancin magana, ka faɗa abin da kake so. To in kana da yancin magana, yau ka fito ka zagi shugaban ƙasa kiri da kiri. Tunda yancin magana ne, an baka yancin, kana iya faɗin abin da kaga dama. Kai ba shugaban ƙasa ba, ko barima ko mai unguwar ku kaza ga kama kaza a yi alike ka. To amma in har yancin magana ne, to a bar mutum ya faɗa abin da ya ga dama, yi abin da ya ga dama. To don haka a musulunci ba maganar hurriyatul ta'bir, yancin tofa albarkacin baki ko kuma yanci na tunani, ka faɗa abin da ka ga dama, ka kudirce abin da ka ga dama. Musulunci addini ne wanda Allah ya turo manzannin shi da su ya tsara mana. Abin da za ka kudirce a zuciyarka sai da Allah ya shir'anta. Abin da za ka faɗa dole sai abin da ya dace ma shari'a, abin da za ka aikata sai abin da ya dace ma shari'a. Matukar za ka faɗa abin da ka ga dama, ko ka aikata abin da ka ga dama, ko ka kudirce abin da ka ga dama, in dai ya ci karo da shari'a, to dole a zartar maka abin da ya dace da kai na hukunci. To don haka malamai suka ce a ƙarƙashin shi wannan nassi da manzon Allah ya ce wan nafsu bin nafsi, rai akan kashe ta a sanadin ta kashe rai, a nan za a tuge wasu rayuka waɗanda su ba za a kashe su ba ko da sun yi kisan kai. Farko dai mahaifi in ya kashe ɗan shi, wannan magana ta jumhurin malamai, ba maganar a kashe shi, ba a kashe uba a sababin ya kashe ɗa ko uwa ta kashe ɗanta, wannan a shari'a ta musulunci ba a kashewa, sai dai a ba da diyya. Kamar yanda an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai sun wuce a lissafa, kuma haka ya inganta daga Umar Allah ya kara masa yadda, mahaifi uwa ko uba ba a kashe shi a sababin ya kashe ɗa, kenan sai ka fitar da shi daga cikin wannan. Sannan haka ɗa in ya kashe bawa, a magana ta mafi yawan malamai shi ma ba a kashe shi, saboda babu attakafu, ma'ana daidaita tsakanin jinin ɗa da wanda yake na bawa, sai dai ɗan ya biya diya. An gane ku, sai dai a yi ƙimar bawa ya biya, amma ba a kashe ɗa in ya kashe bawa. Haka musulmi in ya kashe kafiri shi ma ba a kashe shi, sai dai idan kafirin ya zamanto zulmi ne. Me ake nihi da zulmi? Wato su ne kafiran da suke karkashin kula ta musulmi, wanda sun yarda suna ba da jizya shi ne karuɗi zuwa daula ta musulunci, a bar su a kan addininsu. To wannan in musulmi ya yi ta'addanci ya kashe irin wannan kafirai, to wannan shi ma dole a zubar da jinin shi. Haka kasancewar mu'ahad wanda aka yi alkawari da shi, ma'ana kafiri ne wanda yana ƙarƙashin kularku ko kuka kawo shi domin ya yi aiki a ƙasarku ya koma, to wannan shi ma in musulmi ya kashe shi jinin shi ya halatta, shi ma dole za a zubar da shi, domin kafiri wanda yake mu'ahad an yi alkawari da shi, to wannan shi ma jinin shi baya halatta a zubar da shi. In musulmi ya kashe shi, shi ma dole za a kashe shi. A magana ta jumhurin ma, duk da cewa jumhurin malamai suna ganin cewa ko da musulmi ya kashe zulmi, ko da ya kashe wanda yake mu'ahad, ba za a kashe shi, amma ya yi laifi wanda yake mai girma. To amma wasu daga cikin magabata sun tafi in ya kashe kenan arnan da ke karkashin kula ta musulmi ko wanda aka yi alkawari aka kawo shi yake zama da musulmi an gane ko wanda aka yi alkawari to shi ma wannan in musulmi ya taba shi ya kashe shi wannan shi ma dole jinin shi ya halarta dan haka a cikin sahih al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuqtalu muslimun bi kafir ba a kashe musulmi idan ya kashe kafiri dan haka musulmi jumhurul malamai suka tafi koda zimmi ne koda mu'ahad ne ma'ana koda musulmi ya kashe shi to wannan shi ba a kashe shi sai dai shugaba ya ga ya dace ai masa hukuma sai dai kasancewar shi wannan hadisi ya takaita akan kenan nau'i uku tare da cewa akwai kamar kusan guda goma bayan waɗannan uku wanda su ma hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da cewa jinanin su ya halatta sai dai insha Allah a darasi wanda yake mai zuwa za mu yi bayani akan su da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك